Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bukaci kungiyar tarayyar Turai da ta kara himma wajen taimakawa kasashe masu tasowa don jure barnar da annobar corona ta yi.
Global efforts to help countries correct the devastation caused by the pandemic.
Yayin da yake gabatar da jawabi daga taron shugaban kasashen Turai a Brussels da ke kasar Belgium, ya ce Bankin Duniya ya gaya mana cewa yawan aukuwar rikici a baya-bayan nan yayi sanadiyar da talakawa a kasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara. Zai haura daga miliyan 413 zuwa miliyan 463 a wannan shekarar, wato an samu karuwar talakawa miliyan 50. Ya bukaci tarayyar Turai da su kara himma wajen taimakawa kasashe masu tasowa don jure barnar da annobar cutar corona ta yi da kuma dagulewar tattalin arzikin kasashe masu tasowa sakamakon rikicin Russia da Ukraine. A fadar sa, kamar yadda rahoto na baya-bayan ne ya fito daga Majalisar Dinkin Duniya, cewa kashi 70 na tattalin arzikin kasashen Afirka na cikin saka mai wuya sakamakon rikicin Russia da Ukraine.
Of illicit financial flows from the African continent.
Ya kuma tabo alakar da ke tsakanin Afirka da tarayyar Turai, wanda a cewar sa ya kamata yayi zama sanadiyar ƙara tabbatar da cewa Afirka ta samu taimako da take bukata, musamman a wannan lokaci da take cikin mawuyacin hali. Malam Hamza Attijani, masanin tattalin arziki a nan Ghana, ya mana tsokaci a batun.
Kasashen Afirka bai kamata kowane lokaci su ringa zuba ido idan an samu tabarbarewar tattalin arziki sai sun garzaya kasashen Turawa wurin neman rance ba. Ya kamata kasashen Afirka su ringa hada kansu, suna taimakawa juna lamari na cin hanci da rashawa, a ringa kiyayewa lamari na banna da ake samu cikin gwamnati a rage. Idan an samu wa'annan ana ragewa, ana kuma taimakawa juna, amma ba sai an je kowane lokaci kasashen Turawa wurin neman rance ba. Mun san da cewa wa'annan rance da ake zuwa karbowa zuwa Afirka shi ma yana da nashi matsaloli da yake kara tabarbarewa muna da tattalin arziki na Afirka. To ya kamata idan za a je a Europe wurin Turawa a nemo rance, idan an nemo rancin ayi ana amfanuwa da wa'annan kudi, kada ya kasance kowane lokaci idan an samu tabarbarewar tattalin arziki sai an garzaya wa'annan wurin Turawa a neman rance. Wannan ba zai taimaka ma lamari na tafiyan Afirka ba.
Da ƙarshe, shugaban Ghana ya yi kira ga shugabannin kasashen Afirka da su haɗa kai su yi aiki tare don cimma burin su. Hawa Abdulkarim, Yan Faniya, Sashen Hausa na Amurka daga Accra, Ghana.